Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 22 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Gwamnatin mulkin soji ta kasar Gini ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai akan shirin ta na farko na mika mulki a cikin shekaru uku. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ta kammala babban taron da take yi sau biyu a cikin shekaru goma, inda ta amince da wasu gyare-gyare kan kundin tsarin mulkin kasar da nufin ƙara ƙarfin ikon Xi Jinping. Zanga-zanga ta ɓarke a kudu maso gabashin Iran a jiya Juma'a, inda masu zanga-zangar suka so makai farmaki kan bankuna a yayin da wani babban malamin addini ya kira da ɗauki da tsauran mataki kan masu zanga-zangar a duk faɗin ƙasar.
Kanin labaran kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu, a ji cewa a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Edo ta ce babu wani ofishin 'yan sanda da ake zargin ƙasar Sin ta buɗe a jihar. Shugabannin addinai a Ghana sun buƙaci gwamnati da ta haramta haƙar ma'adanai a ƙananan filaye a ƙasar domin kare muhalli daga cigaba da gurɓata. Sannan muna tafa da hira da Malam Garba Shehu kan lambar yabo ta ayyukan gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ya ba wasu 'yan Najeriya. Kamar kowane yammacin rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin mulkin soji ta ƙasar Gini ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai akan shirinta na farko na mika mulki a cikin shekaru uku, kamar yadda kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana a jiya Juma'a. A watan da ya gabata, shugabannin ƙasashen na Afirka ta yamma suka dakatar da ƙasar ta Gini daga kungiyar, kana suka kakaba mata takunkumi biyo bayan juyin mulkin soji. ECOWAS ta faɗa a wani rahoton da ya biyo bayan ziyarar da wani kwamitin ta na ƙwararru ya kai a ƙasar, wanda kuma aka wallafa a shafukan sada zumunta, cewa ƙoƙarin ganin an cimma nasara. Ƙwararru daga ƙungiyar ta ECOWAS sun tsara jadawalin ayyukan mika mulki a cikin watanni 24. Shugaban mulkin soji na ƙasar Colonel Mamadi Dumbuya ya faɗa a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin cewa tsarin jadawalin zai soma aiki ne daga ranar 1 ga watan Janairun shekara mai zuwa ta 2023. To, sai dai kuma ya zame wajibi sai idan shugabannin kasashen kungiyar ta ECOWAS sun amince da tsarin jadawalin kafin aiwatar da shi a hukumance, a yayin da kungiyar za ta gudanar da babban taron ta kafin karshen wannan shekara. A yau Asabar, jam'iyyar Kwaminisanci ta China ta kammala babban taron da take yi sau biyu a cikin shekaru goma, inda ta amince da wasu gyare-gyare kan kundin tsarin mulkin kasar da nufin ƙara ƙarfin ikon Xi Jinping, tare kuma da bayyana wani babban kwamitin da babu wasu manyan jami'ai biyu da suka yanke alaƙa ta ƙud-da-ƙud da shi. Sabon babban kwamitin jam'iyyar bai haɗa da Premier Li Qiang ko Wang Yang ba, wata alama da masu fashin baki suka ce tana nuna cewa babban kwamitin da za a ƙaddamar a ranar gobe Lahadi zai kasance cike da mutanen da ke kusanci da shi. Li, wanda zai sauka daga mukamin Premier a watan Maris, da kuma Wang da ke shugabantar babban kwamitin siyasa na China, duk suna da shekaru 67 da haihuwa. A don haka, karkashin dokar shekaru ta China, suna da 'yancin aiki na ƙarin shekaru 5 a cikin babban kwamitin. To, sai dai su duka biyun babu mai wata doguwar alaƙa da shi, wanda hakan zai sa a shigo da wasu sababbin fuskoki hudu a cikin kwamitin, a cewar manazarta da kuma kafafen yaɗa labarai. Membobin kwamitin na yanzu, Wang Hunin mai shekaru 67 da Zhao Leji mai shekaru 65, waɗanda kuma ake ganin cewa suna da kusanci da shi, an zaɓe su su yi aiki a cikin kwamitin mai wakilai 205, haka kuma ana sa ran sake zaɓen su a cikin kwamitin. Kwamitin ƙasa na jam'iyyar Republican ta gurfanar da kamfanin Google a gaban kotu, tana zargin sa da danne sakonni email na neman taimako da suke aikawa kafin zaben tsakiyar wa'adin mulki na watan Nuwamba. Karar wadda aka shigar a California a jiya Juma'a ta tuhumi kafar Gmail da nunawa kwamitin jam'iyyar bambanci ta hanyar aikewa da sakonnin kwamitin na email zuwa ga mazubin tarkace na Gmail. sun yi zargin cewa hakan yana shafuwar bukatar su ta tattara taimakon kuɗi da kuma kokarin neman ƙuri'u a jihohin da ake gwajin aikin. Kamfanin na Google ya musanta zarge-zargen. Kane ya ce kamfanin baya tace sakonnin email bisa alakar siyasa. Wani mai magana da yawun kamfanin ya ce sakonnin Gmail da ke gangarawa a mazubin tarkace sun ta'allaka ne da bukatar mutum da ke amfani da su.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Edo ta ce babu wani ofishin 'yan sanda da ake zargin jami'an ƙasar sun buɗe a jihar, yayin da wasu 'yan Najeriya ke cigaba da nuna damuwa matuƙa kan wannan lamari da tuni ofishin jakadancin ƙasar sun a Najeriya ya musanta buɗewa. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan.
A baya-bayan nan ne dai wasu bayanai suka nunar cewar ana zargin jami'an ƙasar China da ke Najeriya da buɗe wani ofishin 'yan sanda a musamman Abuja da wasu jihohin Najeriya. Jihar Edo dai da ke yankin Niger Delta na ɗaya daga cikin jihohin da ake zargin 'yan ƙasar ta China sun buɗe ofishin 'yan sanda. Wannan batu dai ya tada hankulan 'yan Najeriya da dama, kan haka ne ya sa naji ta bakin wasu 'yan yankin na Niger Delta.
Didn't government we allow that? They can't be that lousy to allow such thing. Under which law are they operating?
Wannan tana cewa ne sunana Madan Tami, kuma batun buɗe ofishin 'yan sanda na 'yan ƙasar China abin takaici ne. Ta ce na yi mamaki matuƙa, kuma na zaci shaci faɗi ne, kuma ina ganin a faɗin duniya babu dokar da ta ce a aikata irin hakan. A gaskiya mu 'yan yankin na Niger Delta ba ma goyon bayan haka. Shi ma wani ɗan yankin na Niger Delta daga jihar Rivers, Dick Saroni, ya ce.
Mr. Dick Saroni, I'm not surprised about it, because the way and manner of the APC-led federal government.
Yana cewa ne batun buɗe ofishin 'yan sanda na 'yan ƙasar China a Najeriya san bai zo mini da mamaki ba, saboda yadda gwamnatin shugaba Buhari ke tafiyan hanwainiya. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya gudanar da ƙoƙarin bincike domin ɗaukar matakin da ya dace. To sai dai kuma hukumomi daga ofishin jakadancin ƙasar China da ke Najeriya a cikin wata sanarwa da ta fitar daga bisani ta musanta zargin buɗe ofishin na 'yan sanda a ƙasar ta Najeriya. Kodayake dai jami'an na ƙasar ta China sun ce lalle sun buɗe wani ofis na tuntuɓa. Bayanai dai yana nuna cewa jihar Edo da ke yankin Niger Delta can ne ake zargin an buɗe ofishin na 'yan sanda, kan haka ne ya sa na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Edo domin jin halin da ake ciki akan wannan batu. SP Chidi Nwobuzu shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Edo.
I am not aware of such a station, neither aware of a Chinese national.
Yana cewa ne kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Edo ba ta da wani labari mai kama da haka kan cewar jami'an ƙasar China sun buɗe wani ofishin 'yan sanda a jihar Edo. Kuma kawo yanzu mun gudanar da wani bincike wanda ke nuna cewa ba wani ofis da aka buɗe a jihar ta Edo. Kuma ina tabbatar maka da cewa tun sadda Najeriya ta samu 'yancin kanta zuwa yanzu ba wata ƙasa da ta yi mata kutse na cewa ta zo ta buɗe wani ofis ba tare da saninta ba. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya sun ce wannan mataki na ƙasar China wata babbar barazana ce ga ƙasar ta Najeriya wanda bai kamata a yi wasa da shi ba. Farfesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a Najeriya.
Wani abu ne wanda ke daɗa nuna irin tasiri da kuma ƙarfin da ita ƙasar China ke yi a ƙasashe Afirka irin Najeriya. Kasa gaskiya wannan abin tashin hankali ya kamata hukumomi sun fito sun yi bayani sosai kan wannan yunƙuri na ita ƙasar China.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Zanga-zanga ta barke a kudu maso gabashin Iran a jiya Juma'a, inda masu zanga-zangar suka soma kai farmaki kan bankuna kamar yadda kafafen watsa labaran kasar suka ruwaito yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da dauki tsauraran mataki kan masu zanga-zangar da fadin kasar kasar ta Iran da ta shafa ma da zanga-zanga ta tsawon makonni biyar da soma tun bayan mutuwar wata matashiya yar shekaru 22 Mahsa Amini yayin da take tsare a hannun yan sanda a watan da ya gabata kamfanin dillancin labaran Iran ya ruwaito shugaban yan sandan lardi yana fada a jiya Juma'a cewa yan sanda sun kama akalla mutane 57 da aka bayyana su a matsayin masu tada zaune tsaye bayan masu zanga-zanga sun soma jefa duwatsu da kuma kai farmaki akan bankuna a birnin Zahedan gidan talabijin na kasar ya ce masu zanga-zanga 300 ne suka yi maci a cikin birnin bayan sallar Juma'a ya kuma nuna bankuna da shaguna da fasassun tagogi kasashen Australia da Japan su amince da yin musayar bayanan tsaro na sirri da kuma ƙara zurfafa haɗin gwiwar tsaro tare da rattaba hannu kan wani shirin tsaro domin kalubalantar haɓakar sojoji na China Prime Ministocin kasashen biyu Fumio Kishida da Anthony Albanese sun rattaba hannu kan yarjejeniyar a birnin Perth na yammacin Australia inda suka sabunta wata tsohuwar yarjejeniya ta tsawon shekaru 15 da aka kulla sa'ad da yawaitar ayyukan ta'addanci da makamai suka haifar da damuwar gaske a ƙarƙashin yarjejeniyar dakarun tsaron kasar za su yi atisaye tare a arewacin Australia kana kuma fara da tare da ƙarfafa aiki tare ta haujin tsaro da musayar bayanan sirri da kuma sauran hayoyi da dama a cewar jami'an Australia Albanese ya ce wannan yarjejeniya mai dimmin tarihi tana aikewa da babban sako zuwa ga yankin na ingantaccen tsarinmu yana mai kamba ma sabuwar yarjejeniyar shi kuwa Kishida cewa yayi yarjejeniyar martani ce kan karuwar mummunan yanayi a yankin ba tare da ya ambata sunan China ko Korea ta Arewa ba
a gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shugabannin addinai a Ghana sun buƙaci gwamnati ta haramta haƙar ma'adanai a ƙananan filaye a ƙasar domin kare muhalli daga cigaba da gurɓata. Kiran shugabannin addinan na zuwa ne yayin da Ghana ke dab da gaza yin nasara wajen yaƙi daga haƙar ma'adanai ta ɓarauniyar hanya abinda ke cigaba da gurɓata muhalli musamman ruwan sha tare da gonaki a ƙasar. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
We call for the arrest and immediate prosecution of any chief who permits Ghanaian activities.
Wannan ne tsokacin da shugaban mabiya addinin Krista ta Full Gospel Businessmen's Fellowship a Ghana Emmanuel Baba Mahama ya gabatar yayin wani taro da manema labaru da shugabannin addinai suka gudanar a kasar a inda ya jaddada muhimmancin daukan matakan gaggawa wajen magance matsalar hakar ma'adanai ko kuma Ghana ta tsunduma cikin bala'i shugabannin na bukatar da gwamnati ta dau matakin ba sani ba sabo akan duk wanda za a samu da laifin hakar ma'adanai musamman ta ɓarauniyar hanya a kasar ta hanyar cafke shi tare da gurbanar da shi a gabar kotu gabanin addinan sun kuma bukaci da a yi zama a teburin shawarwari da masu ruwa da tsaki a kasar da suka hada da jam'iyyun siyasu da masana harkar hakar ma'adinai da 'yan jarida tare da ma masu bautan gumaka domin samar da wata mafita bisa wannan matsala mai magana da yawun limamin limamai a Ghana Sheikh Armiyawu Shaib ya bayyana matsayin al'ummar musulmi a kasar bisa kokarin da ake yi na neman magance wannan matsala inda yake cewa musulmai a Ghana suna goyon bayan wannan mataki saboda mummunan tasirin da hakar ma'adanai ke yi akan wasu alfanun gonakin kasar musamman koko abinda tarayyar Turai ta yi barazanar haramta magana shigar da koko din ta kasuwannin ta
The European Union recently threatened to place an embargo
Nacin tubi mai tattaro mambobin kungiyar masu hakar ma'adanai a kananan filaye a kasar Baba Muhammad inda na yi masa tambaya wushin ya yi da wannan kira inda yake cewa haramta hakar ma'adanai gaba daya a kasar zai sanya miliyoyin al'umma su rasa aikin yi
masu small scale mining kawai muna da ba da 40% of GDP gagama muna da $3 billion every year masu ba ta kasa da ruwan nan a san hanyar da za a bi da su amma ba wai a hana kowa gaba daya ba ba wani aiki ko ina in ka duba small scale mining waɗanda ke cin amfanin small scale mining masu aikin da waɗanda ke gida da ina in ka hada duka su muna da mutane 4.5 million in ka ce mutane 4.5 million ga su je su zauna gida wani aiki za su yi kowane aiki akwai challenges ya kamata kamata a zauna a duba a san hanyar da za a bi a gyara
mai bibiyan al'amuran yau da kullun malam Dawudu Nuhu Sala na ganin shawara da anka bayar shine mafi a'ala maimakon a dora alhakin hakkar ma'adanai akan wasu kadai
wannan musiba da ta zo mu duka mun shara kafin musiba kuma ana bukatar mu gaggawa mu yi tuba mu bar zarge-zarge wanda ke tafiya kasan nan gaskiya da hatari mu duka gane mun shara kafin wanga da shi ruwan da ya gurbata
gaban kasa na Na'adu Dankwa Akufo-Addo ya ci gaba da jaddada matakinsa na neman dakile wannan matsala
I've made it a central feature of my presidency to lead in the efforts to rid our country of this madness which we all now call gallancy
kasashe da dama sun yi barazanar haramta magana shigar da koko kasuwannin su sakamakon tasirin da hakkar ma'adinai ke yi akan koko kazalika masana sun yi gargadin cewa gaza daukan matakin gaggawa kan haramta hakkar ma'adinai ta barauniyar hanya zai janyo matsalan karancin ruwan sha a kasar banda cututtuka da ma wasu al'umma suka fara harbuwa da su Hamza Adam muryar Amerika Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam to za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya inda a jiya Juma'a shugaba Muhammadu Buhari ya bada lambar yabo ta ayyukan gwamnati ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da wasu ministoci da gwamnoni da kusoshin gwamnati da kuma wasu 'yan ƙasa 43 da suka yi fice wurin fitattun ayyukan kawo ci gaba ga al'umma a hirar shi da muryar Amurka Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan kalaman shugaba Buhari a wurin bada lambobin yabon
ya zayyana abubuwa da dama mu cikin su kan akwai bayani da ya cewa jami'an gwamnati da yawa ba su dau muhimmanci na rike amana ta al'umma ba ba su dau muhimmanci sun dora akan rike aiki da gaskiya da biyayya da kuma kwaso ba ya kuma ce ba su yawanci ba su daukan kishin kasa su dora ko su fifita shi akan can kansu a wannan lokaci kuma ya ce abubuwan sha'anin rashawa da hanci ya yi katutu ba wai a Najeriya ba kasashen duniya sau da yawa za ku ga cewa harkar jama'ar ba sa ta a gaba ba sai ƙabilanci ko kuma a fadanci ko kuma a yi wa kai kuma wato kaucewa wato kididdige-kididdige ko bin ƙa'ida ta kashe kuɗi sannan ga maganar shi kansa rashin tsayawa a aiwatar da ko a tabbatar da bin ƙa'idoji na aiki
wani abin da ke ɗaurukan shugaba Buhari ba a shaide shi da cewa shina ladabtar da ko taka ire-ire waɗannan aibu da waɗansu jami'an gwamnati suke wa ayyukan gwamnati ba ko
ai wanda zai ce haka kuwa ba a Najeriya yake sa ina tsammani tun da ake mulki a Najeriya ba a taɓa gwamnatin da ta sa mai iko na uku a tsarin mulki a ɓangaren gwamnati aka tuɓe shi aka kai shi kotu ba ba a taɓa ɗaukan alƙalin alƙalai kotun koli na Najeriya aka kai shi ƙara aka sallame shi daga aiki ba gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari a ƙarƙashin mulkin shugaban Muhammadu Buhari babu wanda ya fi ƙarfin in ya yi rashin daidai a nuna masa bai daidai ba kuma a hukunta shi ga irin misalai da na baka yanzu
amma me yasa shugaba Buhari ya ba tsohon shugaban ƙasa lambar yabo irin wannan wato Goodluck Jonathan a ganin cewa mutanen ƙasa sun iso zaɓe shi a zaɓen shekara ta 2015 amma suka zaɓi shugaba Buhari saboda kuma kasawa da aka ganin gwamnatin Jonathan din ta yi
ai ba a ba wa wannan kyauta ga shugaba Jonathan din saboda ya iya mulki ko ya iya rike kudin amana ƙasa ko ya fi wani iya mulki ba kyauta da aka ba shi ita ce ta ƙoƙarin samarwa da gina zaman lafiya a gida nan Najeriya da kasashen yammacin Afirka da wasu kasashe na duniya kuma mutum ko ya ki ko ya so tsohon shugaba Goodluck Jonathan ba shi abin da ya so abin da ya sa ka aikin dinke baraka da neman kawo zaman lafiya musamman a kasashe irin namu na yammacin Afirka kowa yana gani yau idan baya kasar Mali ko yana Ivory Coast ko Guinea kasashe da suka barar da mulki na demokradiya su ji suka bata kuma shi ake ingin mulkin kungiyar Eko Wasai wajen Afirka ta sa gaba don kokarin ya shawo kan sojoji suka bata mulki su dawo da kasashensu a tafarkin demokradiya wannan abu ne mai muhimmanci wanda kuma ya ci aibon shi shugaban Goodluck Jonathan.
Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya kenan a hira shi da wakilinmu Umar Faruku Musa yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ko makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin yau shirin zai duba batun balaguro akan ruwa da kwale-kwale da ke yawan lakuma rayukan al'umma a arewacin Najeriya. To ba da bata lokaci ba ga Muhammad Nasir daga Sokoto da rahoto na musamman akan haka.
A watan Mayu na shekara ta 2021 ne aka samu wani hadarin kwale-kwale wanda ya girgiza jama'a a garin Wara na yankin Engaske a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya. Hadarin kwale-kwalen dai ya rutsa da mutane da dama inda a ƙarshe aka tabbatar da mutuwar mutane 97. Inda ɗan uwan wanda abin ya shafa suka yi ta juyayi.
Sunana muku tare Umar. Gaskiya abin da ya faru gaban tashin hankali ne an haye rashin antina guda.
Ana jinsa Husaini muna jimami da wannan abu da ya same mu gaskiya.
Sunana Musa Zakari wanda ake kira da suna baban gida Wara Plus. Mun rashi matuka ina ɗaya daga cikin wanda mahaifiyata wanda ake ce masa suna
Kasa ga mako ɗaya da samun wannan hadarin an samu wani a ƙaramar hukumarkin Shagari a jihar Sokoto wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 13 kamar yadda wani wanda abin ya rutsa da iyalinsa ya bayyana.
To wallahi sai dai hankuri gaskiya ne daga gane ne matata tana ciki kauna ta guda biyu suna ciki da yayan sannan kuma ta kane na tana ciki daga family ne mun ne kawai nan mutum 13 nan da daga family ne mun ba ba Allah ma sai Allah ya mu shi Allah ya makaddari ne Allah ya kuma nan.
Haka ma a watan Afrilun wannan shekara ta 2022 an samu hadarin kwale-kwale a Shagari wanda ya sanadin mutuwar mutane 29 kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambola ya tabbatar.
Wannan ba karamin abin alhiri bane da kuma tausayawa akan wannan al'amari da ya faru ga wadannan bayin nashi kuma babu shakka ya girgiza mu kwarai da gaske. Mun samu tabbacin mutum 29, 23 mata, 6 maza kuma an samu mutum 6 wanda Allah ya kuto su daga cikin wannan al'amarin su suna nan da rayukan.
Sai hadarin da aka yi a wannan mako duk a karamar hukumarkin Shagari wanda ya laƙumi rayuka 15 kamar yadda shugaban karamar hukumar Aliyu Dan Tani Shagari ya tabbatar.
To hadarin jirgin ruwa ne mun ka samu jarba jiya da marice ko rana zuwa dai da marice wanda ya shafi mutane 15 suka rasa rayukansu. Garuruwa hudun yabin ya shafa daya ga mun zo gari na farko inda ya suke da mutum hudu da ya kwai garfiyan da aka ce ma gidan Rakel sannan akwai gari na gaba gidan Dawa shi ma mutum uku sannan akwai gari na gaba sabon garin Sulufa mutum 7 da akwai wani can tsallake ya ce da dalilai da muka yi sallar jana'iza akwai yarinya wadda ita ma yarinya guda duka mutum 15 ne.
Ok, to kamar za su je wani wuri ne?
To za su je wurin Maulidi ne.
Duka garuruwan suka taru a tahiya ɗaya?
Za su sallaka can ne sallaki da ake Maulidin ba. Sai suka samu wannan hadarin. Wanda duka mutum 25 ne cikin jirgin mutum 10 dai su ne an san ita.
A can bayan ma an yi ta samun haɗuran kwale-kwale a wasu sassa a jihar ta Sokoto da ke garuwa kamar yankin Gwaranyo da Wurno da shi kan shi yankin Shagari. Abinda har gwamnan jihar ya yi alwashin ɗaukar matakai na magance matsalolin mutuwar mutane da yawa idan aka samu haɗarin kwale-kwale. Duk da yake wannan alƙawalin bai cika ba zuwa yanzu a matakin ƙananan hukumomi mahukunta sun ce suna ɗaukar nasu matakai domin shawo kan matsalolin kamar yadda shugaban ƙaramin hukumomin Shagari ya faɗa.
Sai dai mu namu mataki mun dan namu kokari na ganin cewa an kula da waɗannan tashoshi na ruwa yadda suke operating. Harakar overloading da speed da sauransu ba speed domin ɗau mataki game da wannan. kuma gaskiya an sa ido ana kulawa.
Na tuntubi babban darakta na hukumar bayar da agajin gaggawa a jihar Sokoto, Nasiru Aliyu, ko wani mataki suka dauka ya zuwa yanzu ko suke kan dauka akan irin waɗannan matsalolin?
Matakin da ka sani babu wanda ba a duka ba. A sanisar station ne an yi shi su ruwa a wata 23 local government. Mun yi shi za a fi wasu information da abu ya faru with just rush. Kuma muna amfani da report na committee din mu wajen da abin nan. Sanisar station da muke yi kuma su ruwa local government gaba ɗaya muna da prediction areas. Wayan da su muke amfani da su mu je area din mai abin ganin mutane cewa su kare kansu kuma local government din local government da ka sani ko wani chairman babu wanda bai dauka mataki ba kowa ya dauki mataki kuma mutanen da kake magana last time wayannan da abu ya faru kasar Shagari su ma kansu local government relief materials da state government an ba da relief materials sosai.
Masana dai sun jima suna tsokaci akan wannan matsalar ta hadarin kwale-kwale da yadda ya kamata a magance ta a Najeriya. Kamar yadda mai sharhi akan lamarin yau da kullum Professor Bello Dumbada yake cewa,
farko dai kusan da yawa daga cikin jiragen da ake amfani da su hakika ne sun tsufa. Na biyu, ana musu lodi fiye da abin da koda sababbi ne suke iya dauka. To a nan ne da su shugabanni ya kamata a ce suna da wani bangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a dauka fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a dauka fasinjoji da shi da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi. To kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi. To idan an yi haka nan aka gwada misali 1 2 3 mutane za su yi kokari bakin gurgurdo su yi kokari su yi biyayya. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta in ta salwance ta tafi.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Sai dai wannan shiri zai iya bakin kokarinsa domin bibiyan wannan lamari don ganin an magance shi. A nan ne kuma za mu da tsayaya har sai sabon bako idan Allah ya kai mu. Ya za mu zai kowa da kowa daga nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman shi wakilinmu Muhammad Nasir a Sokoto. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Tuwa gaida Baba Yakubu Makeri. Ga kaɗan daga cikin rayin da masu sauraro kan turo mana ta email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gokar hukumar Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yake salamin biyoyi Hausa. Hakika ba da hutun mako guda da gwamnatin jihar Bayelsa ta yi, sanadiyar ifline ambaliyar ruwa ya yi daidai. Ta ɗaya ɓangaren muna kiran hukumomin ƙasarmu Najeriya da su kawo agajin gaggawa ma al'ummar da wannan ifline ambaliyar ruwa ya shafa. Sako na gaba ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Maheka Ruga Sokoto. Suka ce matakin kungiyoyin arewa na tattaunawa da 'yan takarar shugaban ƙasa kai tsaye domin ci gaban arewacin Najeriya. Wannan matakin yana da kyau kuma idan aka bi a hankali insha Allah za a yi nasara. Muna fatar dai kada kungiyoyin su nuna goyon bayansu ga kowane ɓangare domin ba ma buƙatar ɓangaranci a 2023. Muna buƙatar sabuwar Najeriya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To hafiz, a takaice, gwamnatin mulkin soji ta ƙasar Guinea ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai a kan shirinta na farko na miƙa mulki a cikin shekaru uku, kamar yadda ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana a jiya Juma'a. A watan da ya gabata, shugabannin ƙasashen na Afirka ta yamma suka dakatar da ƙasar ta Guinea daga ƙungiyar, kana suka kakaba mata takunkumi biyo bayan juyin mulkin soji. A yau Asabar, jam'iyyar kwaminisanci ta China ta kammala babban taron da take yi sau biyu a cikin shekaru goma, inda ta amince da wasu gyare-gyare kan kundin tsarin mulkin kasar da nufin kara karfin ikon Xi Jinping, tare kuma da bayyana wani babban kwamitin da babu wasu manyan jami'ai biyu da suka yanke alaka ta kud-da-kud da shi. Sabon babban kwamitin jam'iyyar bai hada da Premier Li Keqiang ko Wang Yang ba, wata alama da masu fashin baki suka ce tana nuna cewa babban kwamitin da za a kaddamar a ranar gobe Lahadi zai kasance cike da mutanen da ke kusanci da shi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. yanzu a madadin Murtala Faru Hussein yana wanda yake ya gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyan mu ta yanzu Nashwa ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.